Lamarin ya kara kamari biyu bayan sace yara ƴan makarantar sakandare a kankara ta jihar Katsina da mai hakan Boko Haram suka dauki alhaki. Sarkin Kashim Shattima kuma tsohon gwamnan jihar Borno ya bayyana cewa duk da yake suna kaunar shugaban kasa Muhammadu Buhari amma ba za su zuba ido akan aikata ba daidai ba game da yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da rike manyan hafsoshin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su.
We are not questioning his passion for restoring peace. We respect him, we love him. If there are things that need to be corrected, we are going to point it out to him clearly, but without playing to the gallery.
Shattima ya ce kamata yayi a jarraba wasu manyan hafsoshi da za su jara kamar tsaro kamar yadda shugabannin baya suka yi.
Why I was agitating for the removal of the security chiefs has to deal with the fact that they have given their best, but their best is no longer enough. Shehu Usman Ali Shagari had had 3 service chiefs in his 4 years of stewardship.
Takwarorinsu na majalisar wakilai ma sun goyi bayan matakin ajiye aikin manyan hafsoshin tsaro duk da yake an sami rarrabuwa kawuna tsakanin ƴan majalisar wakilan daga jam'iyyun APC da PDP kan batun tsige shugaban ƙasa. Ɗan majalisar wakilai wakiltar mazaɓar Bangudu da Maru na jihar Zamfara Shehu Ahmad S. Fulani ya bayyana takaicinsa game da halin da ƙasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro.
Gaskiyar magana wannan abin takaici ne wanda duk wani ɗan Najeriya ko kuma wani mutum wanda a mutumin kirki a fadin duniyar nan zai Allah wadai da wannan abu da ya faru. Duk Najeriya a ce wannan abu ya faru ai kamata a duba da ido rahama a gano ta wannan sani abun nan ne zo har ya faru irin haka. Muna da jami'an tsaro service chief din mu suke suna aiki kuma idan suna aiki to ya za a yi har wannan abu ya zo ya faru haka. Don haka ni gaskiya na ga kasawar su kuma na ga ya dace su sauƙaƙa ma kansu su ajiye mukamansu domin a tabbatar da cewa an ɗauki matakan da zai kamata a ɗauka na mutanen da suka iya yin wannan abu domin su zo su hidda taswirar tsarin tsaro yadda za su iya samun
a nasa bangare Yunusa Abubakar Ahmad dan majalisar wakilai ne wakiltar mazaɓar Yamar Tude ba a tarayyar Najeriya yayi bayani akan yanayin da ake ciki.
Wayannan maganganu da yadda jama'a suka yi ta ji aka je suke. Lamari irin wannan shi yasa dama aka raba gwamnati kashi uku. To a ciki majalisa tunda an ba ta ita ce take da wuka da nama da wanda za ta riƙa bibiya tana kuma caccakar bangaren gwamnati idan sun yi ba daidai ba. To a ciki lallai akwai yadda za a iya a cire shugaban kasa da mataimakinsa in an kalli bangaren kundin tsarin mulkinmu na Najeriya na 1999 as amended. Lamarin da muka duba shi ne abinda jama'a ba su sani ba kullum akwai adawa da ita gwamnatin masu rinjaye. To su dan adawa duk abinda ka yi ko ruwa a ƙasa ka zuba za su kata da kura. Don su so suke su ma su ga sun kawar da wannan gwamnatin sun kafa nasu. To duk abinda aka yi mai kyau zai yi wuya su yaba. Raye kiraye da suke je yi muna da ƙalubalen kaman da aka ce na tsaron ƙasa. To mu da muka duba sai muka ga a wannan ɓarayin wannan gwamnatin ta yi rawar gani. Abinda muka samu rashin fahimta a nan wajen cewa waɗanda suke jan akalar tsaro wanda aka fi sani da service chief na ɗan sanda ana caccinta su. Amma na soja, sojan ƙasa, sojan ruwa da sojan sama sai aka bar su har suka wuce tsarin su. To a nan yadda yake faruwa yana kashe zauki dan himma da na baya za su taso.
To sai dai mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya yi bayani akan matakan da gwamnati ke ɗauka.
Muhammadu Buhari a tsaye yake kuma ya isa ya sa a je a aiwatar kuma ana aiwatar ma. ƴan Najeriya su amince cewa da sojojin nan da ƴan sanda su ma da ƴan Najeriya ne kuma suna kishin ƙasar su kuma su ma uwa da uba suka haife su da jini a jikinsu. Mu tausaya musu mu ba su goyon baya mu haɗa kai tare da su domin duk irin ƙoƙarin da za su yi don har ba su da cikakken bayani akan lokaci akan fitina da take aka shuka ko take ruwa in a bari sai a biya ƙure ya zo a ce ina soja. To za mu ci gaba da samun matsaloli.
Majalisar wakilai dai ta buƙaci hukumomin ƙasar su aiwatar da matakin gaggawa kan kare makarantu domin tsaron rayukan ɗalibai da malaman su daga hare-haren ƴan ta'adda. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.